asusun lamunin da ya yi amfani da ma'aunin tattalin arzikin ƙasa wato GDP daga dala biliyan 373 zuwa dala biliyan 79 na ƙasashen. GDP na ƙasar Ghana a halin yanzu na kusan dala biliyan 75 ne, wanda hakan yasa ta kasance a ƙasa ta 11 mai ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Haka kuma IMF a cikin rahoton ya yi hasashen cewa Ghana za ta samu ƙaruwar kashi 2.8 cikin 100 a tattalin arzikinta zuwa ƙarshen shekarar 2024. A cewar IMF, ƙasar Masar wacce ke kan gaba a shekarar 2023 ana sa ran za ta koma matsayi na biyu a bayan Afirka ta Kudu, musamman saboda faduwar darajar kuɗin ƙasar. Najeriya wacce a da take kan gaba ta koma matsayi na hudu a bana saboda irin waɗannan dalilai. Dukkanin waɗannan ƙasashe biyu sun ga koma bayan tattalin arzikinsu sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar kuɗaɗensu. Yunus Salahuddin Banjo, mai sharhi kan harkokin yau da kullum, ya amince da hasashen IMF idan aka yi la'akari da mu'amalar asusun IMF da ƙasar Ghana.
IMF wadanda yake a yanzu halin da muke cikin ga muna karkashin su ne wurin neman kariya kan tattalin arzikinmu, kuma yau wannan magana da kinga duk sassa na tattalin arzikinmu na ƙasa baki daya IMF na da representative wurin nan, kamar mu ce kamar central bankinmu, ministry of finance, da wasu strategic economic positions mu suna wurin nan, suna sa ido kan yanda tattalin arzikinmu na ƙasa yake. Yau muna magana da kinga tarihinmu duka baki daya na tattalin arziki, abinda ya kama inflation, abinda ya kama policy rate, abinda ya kama debt to GDP da makamancinsu, haka wasu ababen da yake bayanan duka na hannu World Bank sannan kuma IMF.
Hamza Tijjani, mai sharhi ne kan tattalin arzikin ƙasa da harkokin kuɗi, yace lalle akwai alamun cewa ƙarfin tattalin arzikin Ghana zai sake dawowa kamar yadda IMF ta ce.
Wannan abu babu ne da yake yana da ban mamaki ba, ko da yake da su sun bada lamunin sun nuna cewa bayan da Ghana ta buƙaci agaji a gunsu, lura da lamari na kalumman kasa ya nuna musu cewa gaskiya gwamnatin kasar Ghana tana iya kokarinta ta ga cewa ta farfado da lamari na tattalin arziki. Kuma wannan idan muka maida hankali zamu ga cewa lamari na yau-yau karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50, to amma yau da muke maganan ga ya sauko kasa da 30, sannan kuma faduwan darajar CD bai faduwa kamar yadda wancan shekara yake yi. To wannan duka alamoma ne da muke ganin cewa idan an yi dogaro kai za a iya samu wato lamari na tattalin arzikin kasar Ghana zai kyau.
Shin ko na mafita? Hamza Tijjani yace
bangarori da yake yana taimakawa na harkan tattalin arziki, muna da bangarori kaman guda uku. Muna da bangare na noma, sa'annan bangare na kire-kire, sa'annan kuma bangare na abinda Bature ke ce ma service. To wannan duka abinda yafi taimakawa kasa ita ce bangare na noma, musamman wannan gwamnati da yake ta shigo da wasu sare-sare masu kyau a shiri na planting for food and jobs, sa'annan kuma one village one dam, sa'annan kuma na ya kamata gwamnatin nan ta iya kokarin ga cewa ta kawar da lamari na cin hanci da rashawa da almubazzaranci. Sannan kuma ita gwamnatin da kanta, yawan mutane da ke aiki a ofisin gwamnati sun dara mutane 1,000, irin kudade da gwamnati take kashewa ya zamto an rage waɗannan kashe makudan kudade.
Rahoton asusun IMF ta ƙara da cewa ƙasashen Afirka ta Kudu, Masar, Algeria da Nigeria za su ci gaba da kasancewa ƙasashe hudu masu ƙarfin tattalin arzikin Afirka har zuwa shekarar 2030. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.